Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 22 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
A taimakin shugaban kasar Najeriya Yemi Osinbajo ya mika sakon ta'aziyya tare da yin alƙawarin yin adalci. Masu zanga-zangar lumana kamar 12 da jami'an tsaron Najeriya suka harbe har lahira a dandalin mashiga ta Lekki. Dan takarar shugaban kasa na jami'ar Republican Donald Trump da abokin karawarsa na jami'ar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden za su fafata a wata muhawara a daren yau Alhamis. Yawan kasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan ɗaya da suka kamu da COVID-19 sun karu zuwa 7.
Kanin labaran duniyar kenan. To a Najeriya rahotanni daga Lagos da ke kudu maso yammacin kasar na cewa ƙura ta ɗanlafa a birnin bayan kwanaki da aka kwashe ana zanga-zangar MSAS da ta mamaye wasu sassan ƙasar.
Gaskiya yau dai za mu sha alhamdulillah inda an ka kwatanta da jiya sashen hankali yana da yawa gaskiya. Amma yau sun da gari ya waye abubuwa suna sauki mutane kuma sun fada wa hayyacinsu.
To masu ruwa da tsaki a harkar tsaro a yankin ƙasashen da ke kusa da tafkin Chadi sun yi tsokaci kan irin rawar da ƴan sintiri ko kuma civilian JTF ke takawa a yaƙi da ake da mayakan Boko Haram.
A ko a wani gida a wajenmu mutanen da komite da visa suna fita dare da rana da sojoji kamar mutanen bir.
Muna da irin su amma irin su ba bindiga ba gare su. Menene irin su wanda ne za su ganin su ba da labari.
Muna tafi da ƙarin bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka shirin lafiya uwar jiki shi ma na nan tafi wanda Aisha Tulay za ta gabatar da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Mataimakin shugaban kasar Najeriya Yemi Osinbajo ya mika sakon ta'aziyya tare da yin alƙawarin yin adalci. Masu zanga-zangar lumana kamar 12 da jami'an tsaron Najeriya suka harbe har lahira a dandalin mashiga ta Lekki. Kalaman na Osinbajo wanda ya wallafa su a jerin sakonnin Twitter a daren jiya Laraba su ne jawabi na farko daga bangaren shugabannin kasar game da harbin da aka yi a ranar Talata a jihar Lagos. Shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda ya yi magana yar kaɗan akan zanga-zangar da ta mamaye kasar bai ambaci harbe-harben na Lekki ba a cikin wata sanarwa a jiya Laraba. Amma ya yi kira da a kwantar da hankali yana mai shan alwashin yin garan bawul ga 'yan sanda. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty International ta bayyana a wani rahoto na jiya Laraba cewa mutum 38 ne suka mutu a ranar Talata, kana aƙalla mutum 56 suka mutu a cikin mako biyu a zanga-zangar nuna rashin amincewa da 'yan sandan musamman masu yaƙi da 'yan fashi da aka fi sani da SARS, waɗanda ƙungiyar ta Amnesty ta zarga da azabtarwa da kuma kisan kai. Dan takarar shugaban kasa na jami'ar Republican Donald Trump da abokin karawarsa na jami'ar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden za su fafata a wata muhawara a daren yau Alhamis, wadda ita ce haduwa ta ƙarshe da za su fuskanci juna kafin zaben shugaban kasar na ranar 3 ga watan Nuwamba. Yan takarar biyu da dukkaninsu sun haura shekara 70 sun yi ta hargitsa bayanan juna a muhawarar mintuna 90 da aka gudanar a ƙarshen watan Satumba da ƙwararru a siyasar Amurka suka kwatanta da mafi muni muhawara da Trump ya fi Biden yin katsalandan. Amma a wannan karan hukumar shirin muhawarar shugaban ƙasar za ta rufe abin maganar ɗan takara yayin da ɗaya yake maganar minti biyu na amsa tambayoyi akan muhimman batutuwa 6 da mai jagorantar muhawarar Christian Walker ta gidan talabijin ɗin NBC za ta rika gabatarwa. Yawan kasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan ɗaya da suka kamu da COVID-19 sun karu zuwa 7. Spain da Faransa ne kasashe na baya-bayan nan da suka kai wannan mataki na abin takaici a cewar wasu alƙaluma da jami'ar John Hopkins ta tattara. Amurka ce ke kan gaba da mutum sama da miliyan 8.3 da suka kamu, mai bi mata India da miliyan 7.6, Brazil miliyan 5.3, Rasha miliyan 1.4 da kuma Argentina wadda take da miliyan 1,037,325. Kasar Spain ita ce a mataki na 6 mai waɗanda suka kamu da miliyan 1,500,325, Faransa na biye da ita da miliyan 1,369. Kasashen Spain da Faransa ne na farko a yammacin Turai da suka samu sama da mutum miliyan 1 da suka harbu da COVID-19. Hukumar lafiya ta Brazil Anvisa ta faɗa jiya Laraba cewa wani da aka yi gwajin na ƙarshe na allurar rigakafin da babban kamfanin har haɗa magunguna na Burtaniya da Sweden wato AstraZeneca ya mutu. amma ba su bayar da cikakkun bayanai ba akan abin da ya sanadin mutuwarsa.
Wa gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To a Najeriya, rahotanni daga Lagos da ke kudu maso yammacin ƙasar na cewa ƙura ta ɗallafa kuma mutane har sun fara komawa hayyacinsu a birnin bayan kwanakin da aka kwashe ana zanga-zangar ƴan sas da ta mamaye wasu sassan Najeriya. Ɗazunan na tuntuɓi Ibrahim Jalo, wani mazaunin garin na Iko, domin jin yadda birnin ya wuni a yau.
Gaskiya yau dai zamu sa alhamdulillah, tunda in ka kwatanta da jiya tashin hankali yana da yawa gaskiya, amma da yau tun da gari ya waye abubuwa suna sauki, mutane kuma sun fada wa hayyacinsu, so babu tashin hankali kamar na jiya. Kuma tsakanin Habaya cikin anguwanmu da 'yan sanda da 'yan kirima da ya yi sauki, kuma inda muke akwai na ofishin 'yan sanda na Fanti, to ana ɗan samun jan hargabe haka 'yan sanda da 'yan garejiya da ɗan damuwa jiya kenan. Amma da yau kuma gaskiya akwai sauki sosai, yau gaskiya ba damuwa kuma akwai ɗan suwa gaskiya sun shirya alhamdulillah yau gaskiya alhamdulillah.
Har yanzu dokan nan ta zama a gida da aka saka tana aiki kenan?
Tana aiki sosai gaskiya, tana aiki don dai za ka fito ba ka wuce da kofar gida ba ɗan tsakanin haka. A zane yin garin nan gidajen ba wanda aka cika zama cikin gida sosai ba, sau yanayin gidajen kana ne. Amma dai ana ɗan fitowa ɗan bakin hanya ɗan koma ba a zuwa dai babban hanya babban titi. Sau yanayin kar a da kai tsakanin jami'an tsaro da masu zaune gari banza. To shi kowa yana kafa-kafa, kowa yana ɗan kula da yanayin zirga-zirga a tsakanin ba kowa ba ne sada gida, amma dai akwai doka har yanzu sa'anan tana aiki gaskiya.
To kamar ya ake ciki a can dandalin da aka fi wannan zanga-zanga can wato Lekki Tollgate kenan, wani hali ake ciki a wannan wurin?
A Lekki dai bayan wannan zanga-zanga da jiya zuwa akwai dai jami'an tsaro a wajen, kuma yanzu su masu zanga-zanga ɗin ba su a wajen, yawanci dai jami'an tsaro ne suka ɗan tsaya a wajen haka tsakanin da muke samu, kuma dai an ce wajen yanzu ba wani abin da yake faruwa a wajen. Jami'an tsaro sun ɗauki tsaro na wajen gaba ɗaya yanzu. Amma dai ba zirga-zirgar mutane, ba wani hayaniya dai lafiyar da muka samu a nan wajen Lekki Tollgate, babu wani hayaniya yau da jiya zuwa yau, ba wani abin da ya faru na tashin hankali a wajen.
To kamar ya za ka iya kwatanta mana girman asarar dukiya da ake ko na rayuka?
Gaskiya an yi asara ta dukiya da kuma rayuka a al'umma tsakanin da Allah, wanda muka gani ka san nan Oyibo Park inda motoci na Al-Fiyashi suke zama, inda aka kona nan kusa da mu ne, don na ga mota wanda na gani yan kai goma sha a wannan ma kawai, wanda kuma wanda aka nuna wa motoci da wasu anguwa an kuma na gwamnati haka, sannan kuma mutane tsakanin dai zaune gari banza da su jami'an tsaro an yi kace-kace gaskiya, mun ga ana ta harba-harba da labari. Misali ko wajen Event Square za ka samu wurare suna jimamin an kashe musu mutane haka, za ka gani to san dai ko a junan su ne ko 'yan sanda, amma da tsakanin su ne dai akwai ban san gaskiya kowa ya gina hakin wannan kifa da ba, amma dai akwai an yi asarar rayuka gaskiya sun shi da ba jiya, amma dai yau gaskiya da akwai sauki sosai yau gaskiya.
Ibrahim Jalo kenan, wani mazaunin birnin Lagos. To sai dai bayan wannan hirar tamu mun samu rahotannin da ke cewa wasu mahara sun kai hari a gidan yaron unguwar Ikoyi da ke jihar ta Lagos, lamarin da ya sa wasu fursunoni da dama suka tsere. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da ƙarshen labaran duniya.
Shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya ce ya soke yarjejeniyar sayan allurar rigakafi da China ta kirkiro ta cutar coronavirus, kwana ɗaya bayan da ministan lafiyar ƙasar ya sanar cewa Brazil za ta sayi miliyoyin allurar ta coronavac. Bolsonaro ya faɗa jiya Laraba cewa aniyar gwamnan Sao Paulo Joao Doria, ɗaya daga cikin na kan gaba da suke adawa da shi mai rauni ce, yana mai cewa tuni ya soke yarjejeniyar kafin ministan lafiya Eduardo Pazuello ya sanya hannu. Bolsonaro, wanda ya ce ba zai bari a maida 'yan Brazil tamkar dabbar gwada ingancin maganin Sinovac ba, na kokarin ganin an sayi wata allurar rigakafin da jami'ar Oxford ta Burtaniya ta samar. A yau Alhamis, masu kada ƙuri'a Seychelles sun fara kada ƙuri'unsu na tsawon kwanaki uku na zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa. Masu kada ƙuri'a a wannan rukunin tsibirai 115 na tekun Indiya ne za su yanke shawara ko za a zaɓi shugaba Dani Fore a karon farko bayan ya karɓi mulki daga magabacinsa James Michael wanda ya yi murabus. Fore na jam'iyya mai mulki ta United Seychelles Party zai fafata ne da 'yan takara biyu. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito babban abokin hamayyar Fore shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na shekara-shekara limamin cocin Angalika Waberam Kalawan, wanda Machel ya kayar da ƙuri'a 193 a 2015. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asia galibinsu sun yi ƙasa yau Alhamis, yayin da masu zuba jari suke ci gaba da jira su ga shawarar da za a yanke a tattaunawa tsakanin gwamnatin Trump da shugabar Majalisar Wakilai ta Amurka Nancy Pelosi kan kudirin tallafi na coronavirus. Kasuwar Nikkei ta Japan ta yi ƙasa da 0.7 cikin 100 zuwa lokacin tashi. Shanghai Composite ta faɗi da 0.3 cikin 100. S&P ASX ta faɗi da 0.2 cikin 100. T-Sec ta tafi ita kaɗai ce ta haska a yankin da ta cira da 0.3 cikin 100. A hada-hadar da aka yi da rana, Hang Seng ta Hong Kong ta cira da kashi 1.1 cikin 100, yayin da Hang Seng ta Mumbai ta faɗi da 0.5 cikin 100. A hada-hadar kayayyakin sayarwa, an sayar da zinare kan dala 1,921.20, wato ya yi ƙasa da 0.4 cikin 100. Ɗan yamman Amurka an sayar da shi kan dala 40.23 kowace ganga, wato ya yi sama da 0.5 cikin 100. Ɗan yamman Brent an sayar da shi kan dala 41.97 kowace ganga, shi ma ya yi sama da 0.5 cikin 100. Sai dai ga dukkan alamun kasuwannin hannayen jarin Amurka uku sun yi ƙasa.
Madalla. Tuntun bayan da wasu suke ganin kungiyar matasan nan da ake kira civilian JTF ta yi tasiri wajen yaƙi da Boko Haram a Najeriya, makwabtanta irin su Kamaru da jamhuriyar Nijar su ma sun mai da hankali akan amfani da salon wannan yaƙi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kaina ya haɗa mana daga Injimena babban birnin Chadi, bayan da ya halarci wani taron masu ruwa da tsaki da aka yi a kan harkar tsaro.
Biyo bayan sa hannu da matasan nan da ake kira civilian JTF suka yi a fafatawar da ake yi da mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, masana sun ce wannan ya taka rawa wurin samar da kwanciyar hankali a wannan yanki. Wannan ne ma sa su ma makwabtan Najeriya suka dau irin wannan mataki, kamar yadda Alhaji Seni da ke zama basarakin yankin Kerenewa da ke kasar Kamaru ke shaida min.
A bangaren mu farko abun da kadan-kadan ya fara, amma yanzu muna kokari mu mutanen gari. Mutanen gari mun dau mutanen ana kira committee de vigilance. A ko a wani gida a wajenmu mutanen da committee de vigilance suna fita dare da rana da sojoji kamar mutanen bir suna kokari a gari.
Wato idan kace committee de vigilance kaman kwatankwacin yan civilian JTF kenan a Borno?
Eh, civilian JTF ne a Borno.
To ko yayi batun yake a yankin Niger? Abube Wargazen shine prefect na Bifa.
Muna da irin su amma irin su ba babin diga ba gare su. Menene irin su wanda ne za su gani su ba da labari? Soji shike da bindiga, su suke fama da su kan bindiga. Amma da kai kuma gamuwa da ake yi haka ana zancen ana nema in an samu labarin su a ba soji labari. Me ba mu da waɗanda yake yan farauta ne a can suna da bindiga suna farautar Boko Haram babu su wannan.
Kamar yadda jakadan Najeriya a kasar Chadi ambasada Zannabukar Kolo ke shaida min, duk da ana samun nasara a wannan yaki da Boko Haram a wannan shiya, to amma a gane fa wannan yaki ne mai wuyar sha'ani.
Ana kan samun nasara akan abun Boko Haram, inda kowa ya sani shi harkar Boko Haram yakin sunkuru ne, amma kowa ya san ana samun galaba kuma an gurgurtar da su sosai. So ana kan samun galaba an ana kai in an duba ko Afghanistan wanda America suke wajen zagan shekara 20 an kasa samun wani abu, amma akwai mahimmanci da gwamnatin Najeriya da sauran na Cameroon da Chad da Niger sun ba da kwarin giwa a multinational joint task force, ana samun galaba insha Allah kowa za a kawo karshen wannan abu.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Injamaina Chadi.
Madalla a gaida Hassan Maina kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan ga Aisha Tusile da shirin lafiya a jiki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusile dauke da shirin.
Amin summa amin ya Allah.
idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata. Muna tattaunawa ne akan batun sabuwar fasahar amfani da wasu kwayoyin halittu domin warkar da miki, gyambo ko kuma munar rauni a jikin bil'adama cikin sauri wanda ake kira Maggot Therapy. Wakilin Muhammad Ibrahim Kwari shine ya dauko mana bayanai akan sabuwar fasahar a tattaunawar su da Dr. Mustafa Ahmed Yusuf na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Yayi magana akan wannan sabuwar fasaha wanda tuni asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka fara amfani da ita kuma yace kwalliya ta fara biyan kudin sabulu. Ga ci gaban hirar da shi Dr. Mustafa.
Idan akwai ciwo ko gyambo a wajen jini baya gudana yanda ya kamata idan wannan farin datsin nan suka rufe ciwon to gaskiya ciwon zai dauki lokaci.
Mun wannan rubabbiyar fata.
Yawwa rubabbiyar fata kenan, sloth kenan a Turanci muke cewa. So yana daukan lokaci to amma cikin yan kwanaki kadan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan. Kuma waɗannan kamar ina so mutane su san cewa muna yin aiki ne ya danganta akwai likitocin fida daban-daban. Akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic, akwai likitocin da suke da shi magara misali kamar plastic. Ana samun yanzu muna aiki ma da kamar bangaren likitocin ophthalmology kenan. Suma idan aka samu duk wani part wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da suke son su cire muna zuwa mu dasa wannan kwayoyin halittun.
Bayananka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan matashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an ne hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan maimakon ada da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a gargajiya.
Eh gaskiya saboda abinda yanzu muke ƙara wayarwa da mutane kai kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewa duk wanda yake yawo da wani gyambo a cikin sa da ya san ya ciwon ya dade yana magani bi kai ga samun sauki ba muna iya gwado wannan kwayoyin halittun magani kuma Allah za a ci da za a kai ga nasara yanda ake bukata.
Baya ga wannan za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abin da kuke kira amputation na yanke sassan jikin ɗan adam saboda ruɗewa ko rashin yaruwar spondylitis.
Eh wannan saboda bincike da yawa da aka gudanar a kasashen da suka ci gaba sun nuna cewa idan aka yi amfani da Maggot Therapy musamman wanda suke da kamar gyamban ciwon suga diabetic foot ulcers kenan gaskiya yana rage rate na kamar amputation kenan na bangaren kamar cire wani sassa na jiki. Amma ina son mutane su san cewa wannan maganar da muke duk wani abu da za mu yi muna kamar yadda na faɗa baya muna aiki da likitocin orthopedic da kuma sauran
likitocin masana fasahar harkokin ƙasusuwan ɗan adam.
Yawwa sai kuma idan misali masu irin wannan cutar suka zo akwai gwaje-gwaje da muke sa a yi ɗaya daga cikin wannan gwajin akwai abin da muke ce ma Doppler scan. Shi wannan Doppler scan kamar hoto ne wanda zai haska na kafar zai haska ga na hanyoyin jini da suke gudana a tabbatar cewa babu wani hanyar jinin da ta soke ko kuma ta toshe saboda mun san cewa masu ciwon suga akwai abin da ake ce ma kamar atherosclerosis a Turanci suna iya samun wannan abin. Abin da yake sawa kenan ake samun har akai ga ciwon wannan sai an yanke masa kafa saboda wannan hanyoyin jinin suka toshe jini baya gudana baya kaiwa ga wannan sassan jikin so har wannan bangaren jikin ya kai ga mutuwa. So wannan gaskiya yana taimaka sosai saboda wannan bincike da yawa sun nuna cewa ana samun sauki idan aka yi amfani da wannan sabon fasahar na Maggot Therapy idan mara lafiya ya zo kuma muka fara kan lokacin da ya kamata gaskiya.
Wai ne tafi safa yaushe kuka fara wannan fasahar kuma yaushe a nan kenan kuma aka sani yaushe ya fara?
Eh kamar akwai na taba faɗa a baya cewa ita wannan Maggot Therapy abu ne da muke ce ma kamar standard treatment wanda ake amfani da shi kamar fasaha ce da ta samu sahalewar abin da muke ce ma kamar FDA kenan a ƙasar Amurka da kuma NHS British National Health System da a shekarar 2004 kenan shekaru 16 da suka wuce kenan. To mu kuma yanzu ne muke samun yin amfani da shi wannan sabon fasaha to gaskiya duka dai ba mu wuce ba mun kai shekara dai ba da fara amfani da wannan sabon fasaha kuma gaskiya dai alhamdulillah muna ganin dai sakamako masu kyau
kuna da zakalman da kuka yi nasara ayyukan su sannan kuma da kila kun dan yi hasashen na gaba
gaskiya to a takaice dai abin da zamu iya cewa shine a so far dai mun samu dai marasa lafiya da muka yi wa wa'annan wannan kamkan fanda wannan sabon fasahar kuma gaskiya mun samu abin da muke ce mata kamar nasara ya sama da kaso 90 kenan cikin 100 gaskiya eh tunda wa'anda magani kamar yadda na faɗa maka da yawa da an sanya musu sun tafi eh kuma abin da ke raba mu da su ma dai sai dai addu'a sai da gaskiya wasu za ka sun zo akwai wanda maybe da aka ce za a cire shi ne sakar jiki amma kuma da muka sake zama aka sake duba sai aga cewa a gwada musu wannan sabuwar fasaha kuma gaskiya an yi nasara sosai
akwai bincike da na wata kila fada da fasahar ku da ai kamar yadda na faɗa ka san tunda yanzu misali muna maganar asibitin koyarwa na malam kenan iyalan muke kamar gudanar da wannan fasaha akwai tsarin gabacewar da idan mun shiga gaba da wayarwa da mutane kai tunda mun san cewa a nan Kano kadai muna da manyan asibitoci da ya hada da asibitin Tashina Dala asibitin Murtala asibitin Nasara duk suna ganin irin wayannan masu ciwuka so muna tsarin da za su ke turowa nan kuma gaskiya za mu ci gaba da samun tsarin alƙaluman da kuma marasa lafiyar da za mu yi amfani da wannan kuma kamar yadda na faɗa gaskiya yanzu ba mu daɗe da yi da faruwar wannan fasahar ba amma gaskiya dai yawanci muna ganin gaskiya nasara. Ito yanzu kawai kalubalen mu baya wuce tunda ka san duk wani abu da idan aka ce misali sabo ne yazo so mutane sai an dan dauki lokaci ana wayar musu da kai ana kuma nuna musu fa'idar da kuma amfani wa'annan wannan sabuwar fasaha kuma wannan shine abin da muke matakin da muke yanzu kenan na sanarwa da mutane cewa ga amfanin wannan abin da kuma fa'idojin wannan abin ta bangaren kayan aiki fa
ta bangaren kayan aiki kamar yadda na faɗa maka to nan dai gaskiya ba zan ce muna da wannan kayan aiki ba tunda muna samun dukkan da muke da bukata muna samun su wa'annan kwayoyin halittu na tashar da muke yi
shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya.
Likita man sauraro na ta aiko mana da tambaya game da batun allurar rigakafi ta wannan cuta coronavirus ko kuma COVID-19 kamar yadda aka yi mata lagabi. To ina aka kwana ne batun wannan rigakafi?
To Hajiya batun wannan rigakafin da har yanzu ma su aikin binciken kimiyya suna bincike akan wannan rigakafi amma an so ma kafa na farko kafa na biyu na binciken amma kafa na uku yanzu ake ciki.
Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha Sule a duk Alhamis a shirinmu na rana. Kuma sauraro na muka kawo ƙarshen wannan shirin muna fata an amfana a kasance mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin shi Dr. Mustapha Ahmed Yusuf da Muhammad Ibrahim Kwari da ya ɗauko mana sai Jilin Registration wanda ta haɗa mana shirin ni ce Aisha Tisile. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Madalla a gaida Aisha Tisile yanzu kuma sai sakonin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Abubakar Alkuri Lakwaja da Bala Inyashi Lakwaja a jihar Kogi, Najeriya, inda suka ce assalamu alaikum murya Amurka. Ko da yake demokradiya ta bada yancin gudanar da zanga-zanga, wannan ba dama bace da matasa za su yi amfani da shi wajen wuce guda da iri, har ya kai ga kune-kune da sace-sacen kayan gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu. Kamata yi matasa su rinka kai zuciya nesa a irin wannan lokaci. Idan rai ya ɓaci, to mu sani cewa hankali ke gyarawa. Sai sakonmu na gaba wanda ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, na jajantawa ƴan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a hare-haren ƴan bindiga a jihar Zamfara. A ƙarshe ina kira ga malamai da su ƙara dagewa da addu'o'i. Sai sakon Hafizu Balarabe Gusau ya ce mu dai al'umman Najeriya ba ma tare da masu zanga-zangar kone-kone da cin zarafin al'umma. Mafita kawai muke nema wajen shugabanninmu su tabbata da su biya wa al'umma bukatunsu, ita ce kawai mafita. Sakon Abubakar Kawu Girgir ya ce salam VOA Hausa, gaskiya ya kamata shugaba Buhari da gwamnatinsa su rika aiwatar da duk wani abin da suke fada a baki, domin fa hakurin ƴan ƙasa ne ya kare, akan fada babu cikawa, wannan ita ce mafita. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani Milengelenge ya wuri da Aliyu Usman Takalafiya da injiniya Isa Saddam, inda suka ce mataki kashe-kashe da kuma lalata dukiyoyi da yanayin zanga-zanga ya dauka a Najeriya bai yi daɗi ba ko kaɗan, da fatan hukumomin ƙasar mu Najeriya za su ɗauki matakan kare jama'a da kuma dukiyoyinsu.
Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a taƙaice.
Mataimakin shugaban kasar Najeriya Yemi Osinbajo ya miƙa sakon ta'aziyya tare da yin alƙawarin yin adalci ga masu zanga-zangar lumana kamar 12 da jami'an tsaron Najeriya suka harbe har lahira a dandalin mashiga ta Lekki. Kalaman na Osinbajo wanda ya wallafa su a jerin sakonnin Twitter a daren jiya Laraba su ne jawabi na farko daga ɓangaren shugabannin ƙasar game da harbin da aka yi a ranar Talata a jihar Lagos. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin karawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden za su fafata a wata muhawara a daren yau Alhamis, wadda ita ce haduwa ta ƙarshe da za su fuskanci juna kafin zaben shugaban ƙasar na ranar 3 ga watan Nuwamba. ‘Yan takarar biyu da dukkaninsu sun haura shekara 70 sun yi ta hargitsa bayanan juna a muhawarar mintuna 90 da aka gudana a ƙarshen watan Satumba, da ƙwararru a siyasa Amurka suka kwatanta da mafi munin muhawara da Trump ya fi Biden yin katsa London. Yawan ƙasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan ɗaya da suka kamu da COVID-19 sun ƙaru zuwa 7, Spain da Faransa ne ƙasashe na baya-bayan nan da suka kai wannan mataki na abin takaici, a cewar wasu alƙaluma da jami'ar John Hopkins ta tattara. Amurka ce ke kan gaba da mutum sama da miliyan 8.3 da suka kamu, mai bi mata India da miliyan 7.6, Brazil miliyan 5.3, Rasha miliyan 1.4, da kuma Argentina wadda take da miliyan 1,037,325. Ƙasar Spain ita ce a mataki na 6 mai waɗanda suka kamu da miliyan 1,500,325, Faransa na biye da ita da miliyan 1,369. Shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya ce ya soke yarjejeniyar sayan allurar rigakafi da China ta kirkiro ta cutar coronavirus, kwana ɗaya bayan da ministan lafiyar ƙasar ya sanar cewa.
To masu sauraro, da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu kan a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ita ne gabatarwa, sai kuma Julie Reyes Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa, domin ga shirin yau da gobe.